Abubakar Sadiq Hashim kan yiwa na tsaye yadda Najeriya take cikin kware sosai so muna fata in Allah ya kai mu lahiya zamu yi makasar mu addu'a ubangiji Allah ya kawo mana saukin al'amuran da muke ciki
kana magana da Zaidu Bala kofa sabuwa to alhamdulillah muna yi mu Allah godiya Allah ya ba mu zama lahiya a ƙasar mu Najeriya kuma zamu ci gaba da yi mu ƙasar mu addu'a ta tsaro
Asma'u Arzuta insha Allah ƙasar Najeriya dole zamu yi mata addu'a
wasu daga cikin manyata aikin hajji rukunin farko kenan daga Najeriya ke nuna shauki da suke da shi na yi wa Najeriya addu'o'i domin ta samu fita daga halin kunci da ke addabar ƴan ƙasa su ma jagororin al'umma hankulan su sun karkata ne wajen neman alhazan da su yi wa ƙasa addu'a mataimakin shugaban Najeriya Sanata Kashim Shettima wanda ya kaddamar da su matashin alhazan na Najeriya ya buƙace su da su zama wakilai na gari idan suka isa ƙasa mai tsarki
ha ila yau zan kirayi dukkan maniyatan mu da su kiyaye doka su bi dukkan kaidodi da shiruda da kasar Saudiya ta saka kuma ku bi dukkan yin umarni da hukumar alhazan ta baku zan roki dukkan yin alhazan Najeriya da su ma kasar mu sa kasar mu cikin addu'a muna da matsaloli da ke addabar al'ummar mu musamman ma mazauna yankin Zamfara da Katsina da Sokoto da Kebbi da Kaduna da sauran yankuna Allah ya kawo mana karshen wannan lamarin
Shugaban majalisar koli akan lamuran addinin musulunci a Najeriya Sarkin Musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar ya ce wannan lokaci ne na fata don haka a gaya wa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ƴan ƙasa na cike da buƙatar samun fata ta gari daga shugabancin sa
an era of renewed hope so tell us to argue that his renewed hope is still being expected to shine everywhere we are looking for more we want more and more of good leadership
da kuma yi jinjina ga shugabancin shugaban na Najeriya da dukkanin gwamnoni da ke da azamar ganin sun sanya farin ciki ga rayukan jama'arsu domin su rayu cikin walwala. Alhazai 420 ne cikin rukunin na farko na alhazan Najeriya da suka fito daga jihar Kebbi kuma gwamnan jihar ta Kebbi Dr. Nasir Idris Ƙauren Gwandu ya ce gwamnatinsa ta yi duk abin da ya dace wajen taimakawa alhazan su gudanar da aikin su cikin sauki.
These are many other incentives.
Ya ce an ɗauki matakan ne domin kaucewa matsaloli da alhazan kan iya shiga saboda halin kuncin rayuwa da ake ciki a halin yanzu to sai dai wasu lokuta mahukunta kan tsara lamari tare da fara shi cikin nasara amma daga baya a yi watsi da shi tamkar yadda sha faruwa a can baya to sai dai wannan karon kakakin gwamnatin jihar Kebbi kuma kwamishinan yaɗa labarai Yakubu Ahmad ya ce ba a tunanin samun wannan matsalar musamman duba da shugabancin da suke da shi a halin yanzu
don haka ina baka tabbacin cewa mu a jihar Kebbi ba mu da wannan matsala ta ayi jiya yau baci babu wannan dama ko kadan
yanzu dai wannan rukunin daga jihar Kebbi shine na farko daga cikin alhazai fiye da 50,000 daga Najeriya da za su gudanar da ibadar aikin hajjin wannan shekara a ƙasa mai tsarki Muhammad Nasir muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya